Babban kwamandan rundunar kasashen yankin tafkin Chadi, Major General Leo Erabo, ya ce farmakin da suke yi a halin yanzu a fintirin da suka kaddamar mai take Operation Amnifakat na samun nasara sosai. General Erabo ya ce sun halaka kimanin mayakan Boko Haram guda 59, an damke guda 5 a raye, yayin da aka cafke ƙarin wasu 'yan ƙunar bakin wake. Bugu da ƙari, General Leo Erabo ya yi bayanin cewar sun kuma samu nasarar cafke motocin mayakan na Boko Haram guda 6 waɗanda ke shaƙe da makamai, yayin da suka rugurguza rumbunan abincinsu da kuma kayayyakin amfaninsu na yau da kullum. Azirin na tafkin Chadi.
Operation is progressing very well. We know that for us the multinational agent tax force.
Wannan aikin na samun nasara sosai. Ka san mu a wannan runduna ta kawancin kasashen yankin tafkin Chadi. Muna aiki ba kawai mu ne mu kadai ba, har ma har da dakarun da ke kasashen da ke wannan yanki. Muna fitakan mayakan Boko Haram a wannan zeri. Za mu ci gaba da murkushe su har sai mun ga bayan su.
Boko Haram activities within the multinational agent tax force. We will continue to degrade them.
Wannan farmaki dai na Operation Amnifakat ya biyo bayan nasarar da aka samu ne a Operation Ruwan Kada da wannan runduna ta gudanar a baya. A cewar masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa, wannan nasara na Operation Amnifakat da rundunar kasashen yankin tafkin Chadin ke samu a halin yanzu bai zo masa da mamaki ba.
Dalili kuwa idan ka duba saboda dabarun yaki da ake da shi a yanzu, da yadda aka fahimci shi kansa wurin, da yadda su kansu 'yan Boko Haram din yadda ba kaman da yadda suke ba, duk an riga an shin su duk kallakokin su bai wannan al'amari na tsaro da ake a wannan tafki, kuma yadda aka samu haɗin kai domin a tafi tare a tsira tare, a wannan abu bai zo da mamaki ba kwarai da gaske. Ai idan ka duba yanzu su kansu waɗannan dakaru sun riga sun san yanayin wurin, sun riga sun san logar wurin, sun riga sun san inda za su tafi da ayyukansu da sauransu, tunda a kullum abubuwa da ka fahimta ake yi. Saboda haka waɗannan abubuwa za a ci gaba da samun nasarori.
Hassan Mailakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.